أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يدع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي أتبت أجعل من إرمان هوايا لقدر كامن حقوا أولا يمتنا أصبر a yawmuna 17 ga wata na Rabi'ul Awwal, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, shekara ta 1443, wanda ya dace wa 23 watan goma miladiya ta 2021. Wannan zai zama darasi na biyar insha Allah ta'ala a cikin littafin Al-Aqidatu As-Safariniyya. A darasi na ƙarshe mun tsaya daidai baiti na 39, wanda insha Allah ta'ala yau za mu tashi baiti na 40 daidai. Wannan baiti ne wanda zai yi magana a kan mabahasin da yake magana a kan abin da ya shahi Al-Qur'ani mai girma. A lalle a cikin rayuwar mutum musulmi Al-Qur'ani iya da wani mahimmanci na musamman, kasancewar iya ɗaya daga cikin masajin tashri'i, imana ɗaya daga cikin girgamkin da ake kafa hujja da su da sunan addini Al-Qur'ani mai girma. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin masu imani a kan cewa su zamanto suna da kaso mai yawa a cikin Al-Qur'ani mai girma. Ya zamanto a cikin tsarinka akwai zama a ɗauki Al-Qur'ani a karanta. Wannan abu ne mai mahimmanci ƙwarai da gaske a cikin rayuwa, wanda ƙauracewa Al-Qur'ani ko kuma rashin karanta shi wani abu ne wanda yake a hili a yau. Mutane ba ruwansu da su karanta Al-Qur'ani. Maganar da ta yi kowace magana tsada ita ce maganar Allah mai girma da buwaya. A daidai lokacin da ko biyanka ba bukata a lokacin da zaka karanta Qur'anin nan, bal innama cewa ana so ne kawai ka bayar da lokacinka, kuma zaka samu su makarantun ma kyauta ke karantarwa. Kaga yanzu kamar ana karantar da Al-Qur'ani ranar Lahadi, kamar gobe kenan ko? Kuma kyauta ke koyar shi. Ko Qur'anin ma ga su a aji. Malamin a ajiye kawai ilimin ne za a baka. To amma sai ga haka in yana gagara. Lalle wajibi ne mutum mai imani ya zamanto kana da kaso mai girma a cikin Al-Qur'ani mai girma. Ubangiji subhanahu wata'ala ya kai ƙarin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kai ƙarin al'umman nan zuwa ga Allah. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Mutanen nan sun dauki Al-Qur'ani abin kaurecewa. Lallai kaurecewa Al-Qur'ani ba karamin matsala bane ba. Duk yanda harakoki suka maka yawa, ka tsara ma kanka a cikin wunin nan da za a yi sukutun ko da minti 15 ne, ya zama to za ka zauna karanta Al-Qur'ani. Ubangiji subhanahu wata'ala ya shirya da mu. Malai ya ce wa anna ma ja'a ma'a jibrili min muhkamil Qur'ani wat tanzili. Baiti na 40 yake cewa wa anna ma ja'a ma'a jibrili. Ka sani cewa abinda ya zo tare da Jibril, min muhkamil Qur'ani, na daga Al-Qur'ani mai girma, wat tanzili, da abinda yake sabkakke daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala, wanda shine Al-Qur'ani. To waɗannan abubuwan suka sabko a kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da Jibril, iya daga cikin kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda Allah mai girma da ruwaya ya ambata cewa qul law kana al-bahru midadan. Ka fada musu cewa inda a ce kana al-bahru midadan, bi ma'ana dukkan wani ruwa da ka sani na duniya kusan kashi 75 suka ce ruwa ne ko? To wannan ruwan gaba ɗaya ya zama tawada, tawadata mi li kalimati rabbi wajen rubuta kalmomin Allah la nafidal baharu da ruwan nan ya kare kaf qabla an tanfada kalimatu rabbi kalmomin Allah ko musu kare ba Allah ce kai ba ma wannan ba walau jina bi mislihi madada ko da an karo kwatankwacin irin ruwan da ya tahi ya kare a karo wani irin shi ma zai kare kalmomin Allah subhanahu wataala musu kare ba to alqurani mai girma kaga magana ce ta Allah mai girma da ruwa da aka iya da tsada kware da gaske sannan alqurani mai girma bayan cewa maganar Allah ce an sabkar da shi akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma waye zo da shi shine malaika jibril shine Allah ya ce nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin alqurani kenan malaika jibril shi yazo da shi ay karanta wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam duraka alqurani mai girma haqiqatan annahu kalamullah lalle magana ce ta Allah mai girma da buwaya la annahu makhluqun kama taqulu aljahmiya alqurani mai girma ba halitta bane kamar yadda wasu daga cikin waɗanda suka bar hanyar gaskiya wanda ake kira da sunan jahmiya suka ce ai alqurani halitta ne a alqurani maganar Allah ce subhanahu wataala su jahmiya mai suke cewa suna cewa Allahu la yatakallam subhanallah suna cewa wai Allah baya magana wala yajuzu fi haqqihi an yatakallama suka ce kai amma haƙin Allah subhanahu wataala bai kamata a ce yayi magana ba dan Allah rishin magana sifa ce ta kamala ko sifa ce ta tawaya tawaya ce shi kuma duk abin da yake tawaya ne ba a jingina shi ga Allah subhanahu wataala malice ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira Allah ya tsarkaka Allah ya daukaka game da abin da suke ambatawa yace wa innama kalamullahi makhluqun suka ce ai maganar Allah halitta ce li'anna Allah khalaqahu kasairil makhluqati suka ce wai Allah ya halicci maganar shi kamar yanda ya halicci sauran halittu sai aka ajje wannan magana a lauhil mahfuz shi jibril kawai dokowa ne yake na kawo suka ce to wannan magana ce wanda take ta kuskure bayan su suwa mu'tazila suka zo malice wa kadhalika almu'tazila akhazu biqawli aljahmiya suwa sun riki wasi wani kaso daga cikin maganar jahmiya wa qalu suka ce Allahu jalla wa ala la yatakallamu wa la yaliqu bihi an yatakallama suka ce ay Allah bai kamata yi magana ba kuma bai cancanta a gare shi yi magana suka ce wa innama khalaqal kalam fi ghairihi wai Allah ya halicci maganar tashi ne a cikin wata halitta ita wannan halitta ita ce take hadi wa malaika jibril shi kuma malaika jibril ya hadi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kace zaka hada ka zaka kareta abinda alqurani yazo da shi sanan na ukun su bayan jahmiya sai abinda ya shayi mu'tazila bayan mu'tazila sai ash'ira malice wal ash'iratu akhadhu ba'd qawl aljahmiyyah wa taraku ba'd fa athbatu lillahi alkalama an-nafsaniyya su kuma ash'ira suka ce a ba a ce ba Allah baya magana yana magana amma magana irin ta zuci kaga duka waɗannan maganganu da wanda babu wani hujja akan su ko ba wanda ya sa su akan su shiga cikin wannan tafasil din da irin wannan da yake yin a me abin da yake daidai alqur'anu kalamullah alqur'ani maganar Allah ce lafzuhu wa ma'anahu lafazin shi da ma'anan shi laysa ka kalami ghairihi sannan kuma magana ce wanda ta sha banban da maganar wani wanda ba shi ba shikenan idan magana ce ta Allah subhanahu wataala wanda Allah ya tabbatar da haka a cikin alqur'ani mai girma ta yanda yake cewa innahu latanzilu rabbil alamin lalle alqur'anin nan sabkakke ne daga wajen rabbil alamin ubangijin talikai shine Allah subhanahu wataala yace kuma a wani wuri nazala bihi ruhul amin wanda yake sabkowa da wannan magana shine ar-ruhul amin mana shine malaika jibril akwai wata magana da wani yake ambatawa nan da wasu ƴan kwanaki da suka gabata wai alqur'anin da malaika jibril yake kawo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wai a can saman da yake amso maganar ma wai a can kin ma manzon Allah ne yake hadi mushi kuma ya san ko kasai ba manzon Allah wata rana ya kawo manzon Allah wahayi sai manzon Allah yake tambaye shi wai kai wannan wahayin da kake kawo wai wa baka shi yace bai sani ba kaga wannan aibi ne zaka kareta musulunci zaka kareta qur'anin gaba daya yace mushi in ka je ka san wa yake baka wai je da aka hodi magana sai yake daga inda maganar ya mutu yake kukutsawa yake yanke wasu ijabbai yana ƙara faɗawa yana shiga wai sai je he iske annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sama wata kujera ta alfarma wai wannan shine hakikar abin da yake wannan babu wannan yana karanta alqur'ani bai gina ba ne dai bane kuma da aka ce ina dalili yace a dama wannan magana ba kowa yake gane ta ba ba awam suke gane ta ba sai khawas eh sai an shiga kokonton wane da sauransu kuma babu dama ba aya ba hadisi to ka duba yanda shedan yake wasa da mutane Allah ya hodi gashi nazala bihi ruhul amin kuma wannan qur'anin tanzilun ne daga wajen rabbil alamin to kai me kake nema Allah kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da daraja da kima da fifikon da kai ayo ba sai kai magana ba eh dama da darajar shi da kimar shi haka ubangiji subhanahu wataala yayi to ba kalmomin ka bane a yau kai za su sa ka cicciga shi ka bashi wannan daraja a dama darajar shi sallallahu alaihi wasallam saboda zabebbe ne Allah ya riga ya zabe shi magana kuma ta riga ta kai to lalle alqur'ani mai girma magana ce ta Allah subhanahu wataala wanda yake sabkar da ita akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine malai yace wa anna ba jaa ma jibrili min muhkamil qur'ani wat tanzili lalle abinda yazo tare da jibril min muhkamil qur'ani da daga cikin alqur'ani da yake cike da hukunce hukunce wat tanzili da sabkar da akai da shi wannan abinda aka sabkar din ne yace kalamuhu subhanahu qadimu a'yal wara bin nas ya alim yace kalamuhu subhanahu wannan abin da ya safko tare da jibril magana ce ta ubangiji subhanahu wataala qadim da daddan magana to anan a bangaren da ya shahi dade wannan akwai bayani da malamai za su kara akan shi magana da malam yayi saboda ba dukkan maganar Allah subhanahu wataala ba za a dauke shi haka nan da daddi yanzu misali lokacin da Allah yake cewa qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha kaga wannan ba ai ba daddi bane ba balle na ma cewa wani abu ne ya faru kuma Allah sai ya tsaiko jibril da wannan sabon to malaka ta kalamuhu subhanahu qadimu a'yal wara ya gajiyar da halittu gaba daya bin nassi da nassin alqur'ani cewa duk wanda ya san zai iya zauwa da irin alqur'ani ne yazo da shi ya alimu bale yace ya kai masani kenan duk wanda yake masani ne game da alqur'ani mai girma ya san da cewa lalle a cikin qur'ani Allah ya nemi kafurai ko kuma duk wanda yake jin cewa shi balarabe ne yana jin harshen larabci daren da kan to yazo da irin alqur'ani mai girma in ya isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi a cikin wasu mutane masu alfahari da iya zance fasahatul kalam da zalaqatul lisan da haka daga cikin abubuwan da laraba baka suke hatta akwai kasuwannin da ake ci shekara shekara aka zo baje koli ne za a yi na maganganu na hikima irin su kokaza to haka suke yi sai Allah ya koda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya saurari abin sai ce kai wannan abin mu taba jin irin shi ba an saurari mai hikima kaza an saurari mai mawaki kaza an saurari wane ne kaza ba a taba jin irin wannan magana ba da haka wannan abin da ya rikita suka ce kai wannan abin nashi kawai bokanci ne yake wannan abin da yake ambata mana bokanci ne shi yasa yake rikita mu wasu suka ce mawaki ne wasu suka kareta a karan kansu suka ce kai wannan ba maganar mawaki bane mu waka ba irin wanda bamu ji ba amma bamu taba jin irin wannan ba wannan ba waka bane to sun faɗi duk abin da za su faɗa a kan alƙur'ani mai girma alƙur'ani sabkakke ne daga wajen Allah subhanahu wataala sannan kuma magana ce ta Allah mai girma da ruwaya malai yake cewa anan biyo baitin gaba bayan gaba yace kalamuhu subhanahu qadimu maganar shi ubangiji subhanahu wataala da daddiya ce malai yace ai anna sifatal af'ali la yuqalu innaha qadimatun mutlaqan wala hadithatun mutlaqa duk abin da ya shahi siffa ta Allah subhanahu wataala siffa ta aiki siffa ta wani aiki da ubangiji subhanahu wataala yayi ko wani magana da yayi ba za a ce ba da daddai ne kaulan wahidan yace bal abinda za a duba anan wa innama yuqalu qadimatun naw'i nau'in kalan abun dadadde ne dama ubangiji dadde magana yana magana dadaddan abu ne wanda baya da farko sai yake cewa amma hadisatul ahad yace fal qur'anu laysa qadiman in ka dauki qur'ani su kutum da guda yasha aka fara sabkar da shi an fara sabkar da shi lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake da shekara 40 a duniya kaga kenan lokacin da aka fara shi sananne ne to kaga alqur'ani ma yace fal qur'anu laysa qadiman bal huwa muhdathun bi kalamillahi azza wa jalla wani abu ne fararre daga cikin magana Allah kenan ubangiji yayi magana da shi daga baya shine Allah yace ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin kaga babu wani abun da zai zo wa su mutane na daga alqur'anin nan daga wajen ubangijin su wanda yake magana ce ai hadisu takallum min Allah yanda akakken magana ce wanda ya afku akan Allah subhanahu wa ta'ala to wannan kaga ba za a ce mushi ba qadimun ba za a ce da dadde bane ba sai ya ce a'yal wara ya gajiyar da halittu gaba daya bin nas ya alim da nassin alqur'ani ya kai masani malice huna a'jazal khalqa kulluhum alqur'ani ya gajiyar da halittu gaba dayan su saboda an nema ko a hada karhi da kowa da kowa a zo da irin shi ya gagara malice bila shakkin anna alqur'ana almu'jizata alkubra li muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'ani mai girma ita ce mu'jiza mai girma wanda Allah ya baiwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita sannan kuma wannan mu'jizar ta alqur'ani mu'jiza a cikin lafazin shi mu'jiza kuma a cikin abin da ya kumsa duk wata balagar duniya da iya zance da iya magana daban yake da alqur'ani mai girma mutanen garin makka sun rika hada da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya zo da shi amma sai aka same su sun tare tsakiyar dare manzon Allah yana kiyamul layli sai a ji wasu suna gewayen gidan shi suna sauraron abin da yake karantawa wanda suke saurara na kuma manya-manyan mutanen garin makka ne akabira mujrimi ha ne su za su zo su kewaye suna saurara har ta kai ranar da suka haɗe wani ya biyo daga waje kaza wani ya biyo daga waje kaza suka haɗe kai daga ina kake ayo kai daga ina kake to yanzu dai shikenan tunda dai abin nan haka ne kun ga mabiya an suka gane an gaya ki kaga wannan shine wajahadu biha wastayqanataha anfusuhum zulman wa uluwa sun yarda abin haka nan ne amma an kiba abi kuma har ayo akwai ya tabbatar da gashi nan babu wani dalili amma kuma sai an yi ko kuma an kiba ai addini ba ra'ayi bane ba tunani bane ha sallamawa ne ake da me kauya zuwa ga abin da ya tabbata aikata abin da bai tabbata ba kuma kanka lahiya in kuma ka aikata ka sa kanka wahala kuma ka bude wa kanka fitina saboda Allah ya yi jan hankali karshen suratul nur cewa duk mutumin da yake saba wa umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to yi hankali akan afkawa cikin fitina Allah kiyaye da haka dai alqur'ani mu'jiza ce ubangiji subhanahu wataala ya baiwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan ya ambata mushi cewa ya hodi musu da mutanen da aljannin gaba ɗaya in suna so su haɗu su zo da irin alqur'ani in sun isa yace mushi kullu in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadhal qur'an yace la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira ka fadi musu mutane da aljannu gaba ɗaya su haɗu akan su zo da irin alqur'ani mai girma ba za su iya ba su taimaka wa junan su kaga dadam duk da irin hikimar da yake da ana ga yayi kaza yayi kaza yayi kaza ga tsarin kalmomi magana ce ya zo ya irin alqur'ani mai girma in ya isa har yau ya gagara al'umma ba dadam ba a hada hadda aljanna shi ma ya zo da shi abin ya gagara Allah ce walau kana ba'dhum li ba'din zahira ko da su taimaka wa junan su dan haka wannan aya ta sabko akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kahin hijira kuma da aka sabkar da ita tahadda quraishan mazalla ya ma quraishawa at tahaddi kama a kira ku a ce in kun isa kuma ku yi haka mazalla ya musu wa huwa fi makkata ayra garin makka ma shiddati adawatihim wa takdhibihim lahu sallallahu alaihi wasallam suna adawa da shi suna kareta shi yace a abun mai sauki ne tunda kun ce kirkirarre ne ko kuma a labarin mutanen farko ne asatirul awwali naktatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wasila kuma ku zo da irin shi aka karanta musu ayoyin Allah wa iza yake cewa iza tutla alaihim ayatuhu in aka karanta ayoyi sai su ce a wannan ai wani abu ne wanda mu muna iya zawa da shi aka ce ku zo da shi wannan abin ya gagare su ubangiji subhanahu wataala ya ambata a cikin suratul baqara yace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina idan kuna cikin kokonto akan abinda muka sabkarwa bawo mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama aka ce fa'tu bi suratin min mithlihi ku zo da sura kwatankacinta kawai ku zo da sura daya tak sura nawa yake cikin alqur'ani mai girma 114 go to su zo da sura daya tak wace sura ta higajarta suratul kausar go haka ne ko suratul asr kausar to su zo da irin ta an sai isa abu ya gagara su zo da irin sura daya ake so su kawo abin ya gagare su to Allah yake cewa an nema ku kawo ba fa'tu bi surati min mithlihi aw wajhi yace wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqina kai kuma gayyato duk wanda kuke so ku gayyato ku zo da irin alqur'ani mai girma ko kuma sura guda ɗaya tallin tal abin ya gagara shuru malam Allah ce to shikenan fa in lam taf'alu wa lan taf'alu idan ba ku aikata ba a yanzu to ba za ku iya aikatawa ba har a gaba kuma fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijara jan hankalin da ake muku shine ku ji tsoron wannan wutar da ake hurata da mutane da duwatsu uiddatin likafirin Allah yayi taradinta ga mutanen da suke kafirai ne to wannan shi ma ya gagara su zo da sura ya gagara su zo da alqur'ani ya gagara aka ce kai ku zo da aya daya shi ma ya gagara da ta alqur'ani mai girma gagara ba dauni wani wuri aka ce musu zo da sura guda 10 ko fa'tu am yaqulu naftara qul fa'tu bi 10 suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin suka ce qur'anin nan kirkiran shi akai Allah ya ce to shikenan tunda kirkira akai sura 114 ku ku zo da surori guda 10 min mithlihi kwatankwace irin yanda yake muftariyatin kagaggu tunda kaga ake kuwa ku kago ku kawo wad'u man istata'tum ku kira duk wanda za ku iya min dunillahi wanda ba Allah ba in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya a cikin da'awo amma abu kuma ya gagara da ka alqur'ani mu'jiza ce ta Allah subhanahu wataala ya sabkar da ita akan annabi muhammad mu'jiza ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mal yace wannan abun da aka karanta maka anan fa hadha dalilun ala anna alqur'ana min indillah wannan yana maka nuni akan cewa alqur'anin nan wani abu ne daga wajen Allah wa laysa huwa min kalami muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba maganganun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bane bal innama cha maganar Allah ce idh law kana min kalami muhammadin aw min kalami jibril aw min makhluqin mithluhum lama ajazu an zalika inda zaman to daga cikin maganganun manzo Allah ko maganganun jibril ko maganganun wani wanda ba Allah ba to za su iya zauwa da wani abu koda ba irin shi bane ba misali koda bai kamanceccen da shi bane za su yi muhawala to amma muhawalan ma ta gagare su gaba daya akwai wanda daga cikin magabata da ake bada labarin shi Yusuf al-Kindi wani rikakken malami ne a harshen Larabci ya rika ya cika ya tambatsa aka ya iya balaga ya iya sarfu ya iya wane ne in yana Larabci malam abu ba dama almajiran shi suka ziga shi suka ci akara ya kamata kai ma ka zo da wani abu mai kama da alqur'ani yace to shikenan sai dauki hutun karatu ya shiga ya buga ya buga ya kada ya raya aka bada rana zai zo da wani abu da yake kama da alqur'ani mutane ne wanda ba musulunci suke ba da ya huto yace musu kai wannan alqur'ani da kuke gani ba wani wanda ya isa kowane ne ya faɗi abin da yake cikin wannan abu yace ya dauko aya ta farko a cikin suratul maida yace aya ce daya akwai haramci akwai halalci akwai umurni akwai hali akwai wane ne abubuwa jingim aka zuba a cikin aya guda ɗaya da take da lin biyu da rabi yace wallahi ba wanda ya isa wannan bayanin a cikin takaitattun kalmomi irin waɗannan to wannan shine alqur'ani mai girma alqur'ani ni'ima ce ba ta wasa ba sai dai so da yawa dan adam idan ya ga abu bai wahala bai gan shi ko wani makamancin wannan sai daga ganin cewa ba wani kayan gabas bane ba amma wallahi da mun san alqur'ani haƙiƙanin sani da mu ka sala wajen karanta shi ba sannan daga cikin abin da alqur'ani yake bada labari zai bada labari abin da za a yi a gaba kuma yazo wannan abin da za a yi a gaban nan yazo ya faru akan idan kowa yanda aka faɗe shi ba tare da sauye komai ba wanda yake maka nuni akan cewa lalle wannan alqur'ani daga wajen Allah subhanahu wataala yake malaki cewa halitta a'yan wara ya gajiyar da halittu gaba daya sun buga abin ya gagara da haka ne babu wanda zai iya zawwa da irin alqur'ani mai girma kamar da Allah mai girma da waye ambata shi ne malai yace anan kalamu hu subhanahu qadim a'yal wara bin nas ya alim sai baiti na gaba yace walaysa fi tawqil wara min aslihi an yastati'u suratan min mithlihi yace walaysa min tawqil wara bai ma daga cikin abinda iyawan dan adam alwara sune halittu tawqil wara a cikin abinda za su iya min aslihi daga asalin abun ma an yastati'u suratan min mithlihi wai cewa su iya zawwa da wata sura daya irin alqur'ani mai girma ba za su iya ba da haka maganganu ne na Allah subhanahu wataala wani daga cikin halittu bai sai zo irin su ba wannan shine babin da malam yayi akan abin da ya shahi ko kuma fasalin da ya magana akan alqur'ani mai girma kira alqur'ani dai maganar Allah ce subhanahu wataala aw da aka sabkar da ita akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma wanda yazo da ita shine ar-ruhul amin malaika jibril sai fasali baiti na gaba baiti na 43 wanda shi kuma wannan baitin zai mana bayani ne fi zikri sifati ambata siffofi allati yuthbituha yuthbituha Allah wanda Allah mai girma da huwa ya tabbatar wa kanshi to siffofin Allah subhanahu wataala kamar yadda aka ambaci kaida cewa ba a dauko su daga ko ina sai daga cikin alqur'ani mai girma ko kuma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingantattu da sunan Allah da siffar Allah ba a dauko su daga fahimtar wani ko kuma ganewan wani ko kuma hashashen wani to anan baitin da malai ya ambata anan ya faɗi wasu maganganu da su ma suna kama da maganganu na Allah al-mantiqiyin wanda suke magana akan mantiki anan malai ya mishi bayani shi ma ya mayar mishi da martani malai ya ce walaysa rabbuna bi jawharin wala ardin wala jismin ta'ala zul'ula walaysa rabbuna yace ubangijinmu ba bi jawharin ba jawhar bane ba idan ka ce al-jawhar shine ash-shay'ul mahsus wani abin da ake iya tabawa a gani yace laysa rabbuna bi jawharin dai ko yace wala ardin idan ka ce al-arad shine ash-shay'ul ladhi laysa lahu mada abinda bayyana wani asalin abinda aka yi shi da shi yace wala jismin kuma babu gangan jiki ta'ala ya daukaka zul'ula ma'abucin daukaka to waɗannan kalmomin da malamin ya aiki da su a nan ta walaysa rabbuna bi jawharin wala ardin wala jismin malaci fannazim rahimahullahu ta'ala jara fi hadha ala ma jara alayhi almutakallimuna irin waɗannan maganganu na jawhar ard jism mafi yawanci malaman falsafa su suke faɗi irin waɗannan maganganu almutakallimun su suke faɗin su akan haƙƙin Allah subhanahu wataala to shi kuma malamin anan me yasa ya faɗe su ya faɗe su da yanayi na ya kore an gane ku shi korewa ne zai to malai yake ce adawwa wa kana yanbaghi alla yadhkura hadhihi al-ashiya nan annan salihul fawzan yake ce aslan shi ma malam bai ma kamata ya ambata waɗannan abubuwan ba saboda kamar wani ne yayi wata kwaba kuma kai sai ka zo ka doko ka sake maimaita abin nan an yi salihu sai ka kore shi yace a wannan baya halatta akan haƙƙin Allah subhanahu wataala misali kamar yara guda biyu su rikice wani zagi wani ana zawwa wajen kotu kawai sai ya ce ai malami wannan abu kaza ya ce mun sai kwabtso wannan zagin nan kaga abu sai ka ji abin ba mu da kawai ya ce kaza ya hudu wasu abubuwan nan kayan daga nan sai a dasa to shi malamin da ya ce laysa bi jawharin wala ardin wala jismin sai ya ce ta'ala zul'ula Allah ya daukaka akan a wasafta shi da waɗannan abubuwa shine malamin anan salihul fawzan yake cewa li annaha la tusbitu wala la tusbatu wala tunfa saboda abubuwa ne wanda shuru ake akan su ba magana ba koriya ba tabbatarwa shuru kawai zaka yi yace li annaha yahtamilu an yurada biha haqqan saboda yana yiwa wanda ya faɗe su yana nihin gaskiya ko kuma yana nihin sanya shubaha akan Allah subhanahu wataala da kuma malai yace asalin bai kamata ba shi ba malamin anan ya ambace su walaysa rabbuna bi jawharin wala ardin wala jismin ta'ala zul'ula baiti na gaba yace subhanahu qad istawa kama warad min ghairi kayfin qad ta'ala an yuhad to yanzu anan malamin ya fara ambata mana sifofin Allah subhanahu wataala yace subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala qad istawa kama warada Ubangiji ya daidaita akan al'arshin shi kamar yadda bayani ya zo a haka. Yace min ghairi kaifin, ba tare da cewa ba yaya ya daidaita. Qad ta'ala, ai tintini ma haƙiƙa shi Ubangiji ya ɗaukaka an yu hadda akan a mushi wata iyaka. Amma abin da yace kaza kuma dole a tabbatar da wannan abin kamar yadda ya ambata shi. Sai ka huta ma kanka. Ubangiji ya ambata cewa Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa. Allah ya daidaita akan al'arshin shi. Al'arshi kuma yana sama. Sai a ce a ai amma Allah waje. Alhali kuma ayoyin suna nan a cikin Al-Qur'ani mai girma. Kuma ba ana nihin cewa ba dole ka fahimci ya abin yake, a kai labari aka baka kuma dole ka gaskanta. Gaskantawa shine imanin ka, rishin gaskanta kuma kafirci ne ga Allah. To ko waɗannan abubuwa gaba ɗaya uwa yana mana nuni akan cewa imani da Allah wani abu ne dama mai tarka-tarka. Bima'ana akwai abubuwan da dole zuciyarka sallamawa za ta yi. Yanzu arkanul iman an ka ɗauko mafi yawancinsu abinda baka gani ba ne baka ji ba, sai a ce kuma ka imani da su. Idan ka kore su shikenan imaninka bai samu gindin zama ba. Allah yana haka da yamizu Allahu al-khabitha min at-tayyib. A san waye ke da sakancin zuciyar take da sakankancewa akan yarda da abin da Allah ya faɗi, yarda da abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi. In dai ya zo a cikin Al-Qur'ani akan fahimtar magabata, manzon Allah ya faɗi kuma hadisi ne ingantacce, to kai baka da matsala. Kai imani da shi wallahi ba za ka yi nadama ba. To shine malamin yake cewa nusbitu lillahi al-istiwa'a 'ala al-'arshi kama jaa zalika fi sab'i mawadi' min kitabillah. Haka ya zo a cikin littafin Allah a wurare guda bakwai. Allah ya ce summa stawa 'ala al-'arsh fa nahnu nusbitu hadha lillahi wastawa ma'anahu ma'anar Allah ya daidaita akan al-'arshi shi ma'anar shi irtafa'a wa 'ala ya daukaka Ubangiji subhanahu wata'ala kamar da al-Allama Ibn al-Qayyim yayi bayani a cikin manzuman shi. Da haka wajibi ne mutum ya yi imani da haka. Da haka fayajibu at-tafriqu baina al-'ulu wal-istiwa. فالعلو او العلو صفه ذات لا ينفك عنه سبحانه وتعالى واما الاستواء فانه صفه فعل يفعله اذا شاء ديدايتا wata sifa ce ta ubangiji subhanahu wataala wanda yana yin ta a lokacin da ya dama sannan kuma ya ya daidaita wannan kuma wani al'amari ne daban wanda bai kamata dan adam ya sa kanshi cikin wannan rikicin ba saboda ba ran da zaka taba samun amsa akan wannan amma ya ce ya daidaita kan arshin shikenan kan imani. Imam Malik Imam Daril Hijra yake cewa wani ya tambaye shi su'ila Imam Malik an al-istiwa ar-rahmanu 'ala al-'arsh istawa aka ce mishi malam kaifa istawa wani dan jayayya yazo karatun Imam Malik yace malam Allah yace ar-rahmanu 'ala al-'arsh istawa Allah daidaita kan al-'arsh yace kaifa istawa yaya Allah ya daidaita ما سأله عن معنى الاستواء وانما سأله عن معنى الكيفيه سو yake imam malik guda mushi wai yaya ne yanda Allah ya daidaita imam malik da aka da ya mushi wannan tambayar sai sada kan shi kasa sai aka ga jidi yana kwararowa daga goshin shi saboda jin girman Allah a cikin zuciyar shi sannan kuma da hatsarin maganar shi wannan mutumin da yake ambatawa saboda al-istiwa is al-istiwa da yadda kace sai ce al-istiwa ma'lu yace da kace Allah ya daidaita kal arshi yace daidaita wannan sananna ce to amma kuma wal kayf majhul yaya Allah ya daidaita kuma wannan ba wanda ya sani majhul ko wajihalta ka sai ke cewa wal imanu bihi wajib imani da wannan abu kuma wajibi ne yace was'alu anhu bid'a kuma ka zo ka ce yaya Allah ya daidaita akan arshi shi ce wannan bid'a ce saboda ba a same shi a cikin maganganun magabata ba duk sahabban da suka rayu tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen mutum 100 da wajen 14 babu wanda ya tambayi manzon Allah cewa kaifa stawa yaya Allah ya daidaita ba wanda ya tambaye shi wannan kalma kuma ta maimaito a cikin Al-Qur'ani wurare guda bakwai ana karantawa sahiya da malici kenan al-istiwa ne ma'lum kenan wal kaifu majhul والسؤال عنه بدعه تنبيه da kai akan haka yace wannan bid'a ce saboda ka zo da wani abin da ba a taba jin shi ba Imam Malik ya shiga cikin damuwa karshe ya umurci almajiran shi akan cewa wannan mutumin a hudda shi daga wajen wannan karatu yana wa ma arada illa sahiba bid'a afwan yake cewa ma araka illa sahiba bid'a yace kai kallon ba da nake ba kaudan bid'a ne ke malik yake cewa wannan mutum abin da yasa kai wannan tambaya kawai dan bid'a ne kai fa amara bihi fa ukhrija wa turida sai imam malik yayi umarni aka hudda wannan mutum aka kore shi li'annahu la yajuzu su'al an hadhihi al-umur saboda baya halatta ga wani yayi tambaya akan irin waɗannan al'amuran Allah ya bada labarin cewa ya daidaita akan al'arshin shi kai imani yayi daidaita baka sani ba bai maka bayani ba da an so ka sani da an maka bayani abinda ake bukata a gare ka anan shine kawai gaskantawa da sallamawa da meka wuya shine malik yake cewa al-istiwa ma'lumun wal kayfu majhulun wal imanu bihi wajibun was'alu anhu bid'a kai tambaya akan haka yace bid'a ne to shine wannan gaba ta farko da malami an bata cewa subhanahu qadistawa kama warad yace min ghairi kayfin ba tare da ambata ba ga yanda abin yake qad ta'ala an yuhad haqiqa ubangiji subhanahu wata'ala ya daukaka ya girmama akan iyakance shi akan wata iyaka sai malami yace fala yuhiqu ilmuna bi dhatihi kadhaka la yafaqqu an sifatihi fala yuhiqu ilmuna mu ilmin da muke da mu bayi la yuhiqu ilmuna bi dhatihi ilmu bai kai inda zai yi ihada ubangiji bai gane shi imana ya gane zatin Allah subhanahu wa ta'ala yace kadhaka kamar haka fa la yafaqqu an sifatihi Allah mai girma da buwaya baya rabuwa daga dukkan abin da yake siffar shi sami'un ne alimun ne ba ta a sami'un ne a wasu kwanaki sannan kuma a wasu kwanaki masu zawwa kuma baya ji subhanallah la yafaqqu an sifatihi ubangiji baya rabuwa da abin da yake siffar shi daga fasifatu tabi'atun lizat sifofin Allah subhanahu wataala suna biye da zatin shi kama annahu la yuhiqu ilmuna bi zatihi ilmun baye iya riskan zatin Allah subhanahu wataala to kazalika sifofin shi ba ya ce ya daidaita akan al'arshi ya ce yana magana ya ce kaza duk abin da ya tabbatar to wajibi ne a gare mu a matsayin mu na masu imani mu tabbatar da wannan abu maliki ta fa kullu ma qad jaa fi dalili fa thabitun min ghairi ma tamthili fa kullu ma qad jaa ka fasani cewa duk abin da ya riga ya zo fi dalili a cikin abin da yake dalili ne dalilin alqur'ani ya tabbatar da shi dalili a cikin hadisi ya tabbatar da shi to fa thabitun wannan abu ne tabbatacce tabbataccen abu ne min ghairi ma tamthili ba tare da kwatanta wannan abin da wani halitta ba kenan abin da ke wajibi akan ka shine aka bada labari wajibi ne kai imani da shi malike cewa anta la tusbitu lillahi shay'an lam yarid fihi dalil fi kitabillahi wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam kai a matsayinka ne mai imani ba za ka iya tabbatar wa Allah ba kowace irin sifa ko kowace irin suna matukar ba Allah tabbatar wa kanshi wannan ba ko kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi a cikin hadisi ingantacce daka al asma'u was sifat sunayen Allah da sifofin shi tauqifiyatun idan ka ce abu tauqifi ne in aka zo tirs ake a tsaya kowa ya tsaya sai a wanga aga qur'ani mi yace abin da ya hudu shi zai aiki a wanga aga hadisi mi yace abin da ya hudu shi zai aiki to wannan abin da yasa malai yake wasa a cikin haka da yawa zaka samu mutane sun bace ta hanyar sifat sunayen Allah da sifofin shi wasu sun kore wasu sun tabbatar irin tabbatar wanda ba shi ake yi ba abinda tabbatar wanda ake shine ka tabbatar akwai shi ya yake baka sani ba wannan shine abin da yake wajibi akan ka sannan kuma wannan ɗaya ne daga cikin su'a ɗaya daga cikin karshe-karshen tauhidi da malamai suke bayani na farko tauhidul uluhiyya ko tauhidur rububiyya dayanta Allah a cikin aikin Allah subhanahu wataala shi yayi sama shi yayi kasa ya halicci ruwa ya halicci kaza ya halicci kaza sana abu nabi shine tauhidul uluhiyya ko dayanta Allah a cikin aikin bawa duk abinda bawa zai aikata ya zamanto yana neman yardan Allah subhanahu wataala ne a ciki sannan kaso na uku shine a dayanta Allah a cikin sunayen shi da sifofin shi to wannan taqsim din maganar da wasu daga cikin mutane suke ai a raba tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma wa sifat shi ma wannan bid'a ne har wasu na kawo hujja an kun ce kaza bid'a ne ai wannan ma bid'a ne tunda ba a samu karkasuwan ba a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko na makamancin wannan kasa tauhidi kashi uku ilimi ne da bibiyan alqur'ani ya tabbatar da haka
sannan kuma ba ce ba in kace ba kai imani da wanda ba ce ai ka kafirta ko akwai wanda ya taba haka magana ce wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi ta duk mutumin da zai bibiye alqur'ani mai girma da ayoyin suke ciki da hadisan da suke ciki abinda zai iya huta da shi kenan wasu ayoyi suna magana akan tauhidur rububiyyah dayin ta Allah a cikin mi a cikin aikin Allah wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah wala in sa'altahum wala sa'altahum قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه فسيقولون من فسيقولون الله دايان الله a cikin abin da yake aikin Allah ne wannan wajibi ne duk wanda ya dauki wani abu ya jingina ga wani Allah ya bar musulunci sannan kuma wannan kasan shine wanda Allah ya tabbatar mana hatta da Quraysh sun samu matsala tare da manzon Allah ba a cikin wannan amma a yau daga cikin mutanen da suke irin wannan maganganun akwai wanda a tauhidur rububiyyah shi ma akwai matsala ba ma magana uluhiyyah ba wani yana ga cewa al'amuran da suke kaiwa su kawo kai bal hasali ba yana ga duniyar ma su kutum da guda sai su ce ai Allah subhanahu wataala sanin da yake da shi ne na kulliyat yana ga cewa kulliyat shine abubuwa a dungurungumin su amma tafasil din da suke ciki da daitai din da yake ciki sai ya ce a wannan Allah ya wakilta shi a hannun kudubai kudubi dai a arewa dai a gusum dai a yamma dai a gabas wannan shi zai kula da harakar ɗan gusun wannan shi zai kula da ɗan kaza wannan shi zai kula da ɗan kaza to a yau zaka samu wannan matsala akwai ta matsalar da ba a same ta da su Abu Jahl ba kuma da sunan mutumin da zai furta musulunci shi yasa muhimmancin karatun dayanta Allah subhanahu wataala a cikin ibada kenan sannan barantana ka sura biyu kuma tauhidul uluhiyyah dayanta Allah a cikin aikin ba a cikin ayyukan da bawa zai aikata Allah ya ce wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din umurnin da aka ma bayi gaba daya shine ba umurce su da komai ba sai dan su dayanta Allah haƙiƙanin dayantawa a cikin aikin da za su aikata na bauta to wannan aikin da za su aikata na bauta dayanta Allah subhanahu wataala da za su yi a cikin shi kaga dukkan ayoyin Qur'ani suna magana ne akan wannan bayan abin da shi tauhidur rububiyyah sannan kuma ka duro akan tauhidul uluhiyyah sannan banda wannan kason na biyu sai kaso na uku sauran ayoyi kuma suna magana akan abin da ya shahi dayanta Allah a cikin sunayen shi da sifofin shi magana dai ta tauhidi waɗannan su ne kashe-kashe guda uku wanda kuma duk wanda zai bibiyi Qur'ani abin da zai samu kenan a ciki sannan ko ba ce ya cikin rukunin imani dole sai ka rasu uku ne ko su huɗu ne ko su biyar ne ko kuma aka ce a ga wanda wannan ya kafirta saboda bai rasu ba ba wanda ya faɗi wannan magana bal innama al-ilm wal istiqra karatu da ilimi da kankoma karatu shi ya tabbatar da wannan da ke nan ba wani abu ne ba wanda za a ce a ai kuma kun yi bid'a kaza wannan ba a kira shi da suna bid'a skin inda ka san me yake cewa bid'a ba ka faɗi wannan magana ba sannan kuma malaman da suka biyo ba Ibn Taymiyyah duk ana ta karantawa abin nan tabbas haka yake duk wanda zai bibiyi Qur'ani da hadisi haka zai samu abu a bangaren da ya shahi tauhidi dayanta Allah a cikin aikin Allah ayyukan da yake aikatawa nashi ne ka tabbatar da cewa lallai Allah yake yin su sannan kuma aikin da zaka aikata kai na bauta karatun Qur'ani ne salla ne qiyamul layli ne wane ne ka tabbatar da cewa kai shi dan Allah sannan abu na uku ka dayanta Allah mai girma da buwaya a cikin sunayen shi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah ya ce iya sunaye kyawawa ku kira shi da waɗannan sunaye sannan kuma ku bar waɗanda suke shishige a cikin sunayen Allah karshen su zai kasance wutar jahannama ne to kaga wannan bayanan da malaka yake anan gaba daya duka akan tauhidul asma wa sifat ne sunayen Allah sifofin Allah kar mutun ya sake ya bar hanya ya ratse yayi aiki da tunanin masu tunani a idan ka zo magana akan siffar Allah da sunan shi ana magana ne kawai akan mi Qur'ani yace mi hadasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ambata malaka yace fa kullu ma qad jaa fi dalili fa sabitun min ghairi ma tamsili zaka tabbatar da shi min ghairi ma tamsil ba tare da ka kwatanta wannan abin da wani abu ba ka ce a ai Allah ya daji ka ce jin irin na mutane ne subhanallah ba haka nan babu kwatantawa sai yake cewa min rahmatin wa nahwi haka wajhihi wa yadihi wa kulli ma min nahjihi daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala min rahmatin akwai sifa ta rahama yace wa nahwi ha da wata siffar da take kama da ita yace ka wajihihi kaman tabbatar wa ubangiji subhanahu wataala da huska wa yadihi da tabbatar wa Allah mai girma da buwaya da hannaye wa kulli ma min nahjihi da duk abin da yazo daga cikin jerin gwanan sunayen shi da sifofin shi a cikin Qur'ani da hadisi dole ka tabbatar da shi idan ka ci a baka yarda ba za a ce Allah kaza alhali kuma ga aya ta yi magana sai mu ce maka qul a antum a'lamu abillah to wai ku ne kuka fi sani ko kuma Allah ne mafi shine mafi sani a antum a'lamu abillah da haka wajibi ne mutum shi imani dama mai kauya ne malike cewa anan a min rahmatin rahama ta ubangiji subhanahu wataala tana ɗaya daga cikin sifofi na Allah mai girma da gwaya Allah ya ambata cewa faqul rabbukum dhu rahmatin wasi'a ka faɗi musu cewa lalle ubangiji ma'abucin rahama ce rahama ma kuma mai yalwa a wani wuri yake cewa wa rahmati wasi'at kulli shay Allah ce rahama ta tayar wace komi da komi duk a cikin rahamar Allah subhanahu wataala ne muke watayawa muke kaiwa muke kawowa da haka rahamar Allah mai faɗi ce ƙwarai da gaske sannan kuma wannan rahamar tana dan Allah yayi tanadin kashi gomiya tara da tara wanda wannan sai gobe kiyama kuma Allah subhanahu wataala zai tabbatar da shi akan bayin shi yanzu duk rahamar da kaga wani yana tausayin wani wani yana wane ne da kaza duka wannan rahama ɗaya ce Allah ya raba tsakanin bayin shi da shi ne zaka ga uwa tana tausayin ɗanta mahaifi yana tausayin ɗan shi wane ne yana tausayin wa duk wani tausayi da ka gani duk a cikin wannan kashin ɗaya ne ake ta tsunguya tunda aka yi duniya an ta tsaya tara ta wannan kashi gobiya tara da tara kuma sai gobe kiyama ubangiji subhanahu wataala zai raba ma bayin shi manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma minkum min ahadin yudkhiluhu amaluhu aljanna ba fa ɗaya daga cikin ku wanda aikin shi ne zai kai shi gidan aljanna suka ce wala anta ya rasulullahi ko da kai ya ma'aikin Allah manzala yace wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin min ko ni yace sai Allah ya lillibe ni da rahama daga wajen shi tamana yana nuna akan cewa shikenan kowa ya ci duniya kawai aljanna ta mai rabo ce su wanda suka yi aikin alheri su ne suke dacewa da samun wannan rahama shi wanda bai alheri ba dama bai a cikin lisai dama bai a cikin lisai kira wajibi ne mutum yayi aikin da zai sabbaba mishi samun tsira a wajen Allah subhanahu wataala rahamar Allah zai yi raba ta ga bayi daga wannan rahama ce bayi za su samu shiga gidan aljanna ubangiji subhanahu wataala arzuta mu da haka saboda ni'imomin da Allah ya maka a cikin rayuwa in aka dauki gaba ɗaya daga cikin gabanka kai ko a raba ta so miliyar ma a dauki wani dan bangaren a cikinta wallahi duk aikin da kai bai isa baka biya wannan bal inna ma hiya rahmatun min Allah rahama ce kawai ta Allah subhanahu wataala gare mu haka mutun ya yawaita gode mu Allah subhanahu wataala Allah ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay ya ce wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un sannan kuma rahamar ubangijinka ita ce mafi alheri sama da duk abin da za a tara wanda ba shi ba sannan kuma ya ambata cewa ar-rahmanir rahim suna ne ma nashi kuma daga cikin sunan ar-rahman din aka ciro da sifawar take ita ce ta rahma kenan sunan shi ar-rahman sifar shi kuma mai rahama ne ubangiji subhanahu wataala manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ar-rahimuna الراحمون يرحمهم الرحمن مزلا ce kaga mutanen da suke masu rahama يرحمهم الرحمن Allah mai girma da buwaya zai ji kansu duk mutum wanda yake da rahama yake da rangome yake da sassabci akan bayi to shi ma wanda mutumin Allah subhanahu wataala zai yi rahama a gare shi man Allah zai rangumta mishi manzala sallallahu alaihi wasallam yake ce a cikin wani hadisi man waliya min amri ummati shay'an duk mutumin da ya jibinci al'amarin al'ummata wani kaso na mulki fashakka alaihim sai ya tsananta wa mutane ya musguna musu suka ji ba daɗi mazalla ya ce Allahumma fashquq alaihi Allah ka tsananta mishi shi ma wannan addawa ce addawa mazalla ce sannan mazalla yake cewa wanda kuma aka jibinta mishi al'amarin al'ummata falattafa bihim ya tausasa hali tare da su ya musu rahama mazalla yake cewa wannan bawan ya ubangiji ka mushi rahama da haka dai ubangiji subhanahu wataala iyar sifa ta abin da ya shafi rahama kuma daga cikin sunan shi akwai ar-rahman imale ce min rahmatin wa nahawiha na abin da ya shafi rahama da makamancin su yace ka wajhihi kamar tabbatar ga huska ga Allah subhanahu wataala kuma Allah ya tabbatar da haka a cikin alqur'ani mai girma a cikin suratul rahman Allah yake cewa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullu man alaiha fan kowa zai mutu kowa zai kare ya zama to babu shi ya zama labari kaman ba a yi shi ba wannan kuma yanzu ma yana ta faruwa ga mutane da yawa an rayu da su yanzu duka sun zama khabaru kana sai da daga ta labari ne da sun kasance to kowa zai mutu wa zai saura Allah ya ce wa yabqa wanda zai wanzu wanda shine wanzazze wajhu rabbika huskar ubangijinka zul jalali ma'abucin daraja wal ikram da karamci wannan aya ta farko ko aya ta biyu Allah yake cewa kullu shay'in halikun illa wajhahu komi zai hallaka komi zai kare in banda huskar Allah subhanahu wataala bi mana in banda Allah mai girma da buwaya to kaga anan sifa ce ta huska dole ka tabbatar wa Allah da ita duka waɗannan abubuwa an sa mutane sun yi kutse sun lalata abu a ce ba za a ce huska ba sai dai a ce zatin ubangiji ko na makamancin wannan alhali kuma gashi Allah tabbatar kuma ya faɗi wajibi ne ka yarda amma yaya abin yake baka sani ba shikenan ka huta maraka amma Allah tabbatar abu kuma kai ka kore shi kai tawili kaga tabbas ka zaka halakar da kanka mal yace min rahmatin wa nahwi haka wajhihi wa yadihi sannan kuma da hannun Allah subhanahu wataala ubangiji ya tabbatar da cewa yana da hannaye bai girma da buwaya Allah yake cewa yadullahi fawqa aydihim ko lokacin da aka yi mubaya'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huto ya zo garin Makka da niyya ta cewa zai aike umara da yazo mutanen garin Makka suka nan shiga can da Allah yake cewa laqad sadaqa Allahu rasuluhu ar-ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al-masjidal harama in sha Allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun yace Allah ya nuna mushi yanzu aka zo Quraysh ya suka hana da suka hana kuma suka ce yanzu ya suka aiko Suhail ibn Amr cewa za a yi yarjejeniya za a yi sulhu tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen garin Makka za a rubuta wasu alƙawla wanda wannan alƙawlan da sharuɗan da akan su za a ta yi aka ce abu na farko manzala ba zai yi aikin umara wannan shekara ba dole ya koma garin Madina ba iya dawo kai ba wannan ba tun daga rubuta bismillah aka fara samun tashin hankali manzala ya ce wa Ali rubuta bismillahir rahmanir rahim Suhail ya ce ina ya ce amma Allah amma ilah ya ce fa na'rifuhu Allah mun san shi amma ar-rahman ar-rahim wannan mun san shi kuma ka rubuta shi a ciki shi ne Allah yake ce musu ulidu Allah aw ud'u ar-rahman ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna ko ku kira ku ce Allah ko ku ce ar-rahman ayyama tad'u ko wal ɗaya daga cikin biyu ku ka kiraya duka dai Allah ne kuma walahu al-asma'ul husna iya da sunaye kyawawa da yawa wanda adadin su ma babu wanda ya sani sai shi subhanahu wa ta'ala to bayan shi aka zo aka rubuta a rijijjenin cewa ba za a shiga Makka ba yanzu ba za a yi kaza ba yanzu ba za a yi kaza ba aka rubuta alƙawlan da Umar yake cewa ya ma'aikin Allah ya za a mu yarda da wannan kaskancin mazalla ce ihaqul Umar mazalla la yatiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha saboda alƙawla ne aka ɗauka wanda a zahirin su yana nuni akan cin zarafi da cin fuska amma mazalla sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri ya koma to anan ne bayan an aika Usman ya je garin Makka ya dan lalleko abubuwa sai doki lokaci mai tsawo bai fito ba kuma wani rubabben labari ya zo akan cewa ai mutanen garin Makka sun kama Usman ibn Affan sun kashe shi shine manzo Allah ya ce hadhihi yadi wannan hannuna ne man yubayi'uni wa zai muni mubaya akan bin jinin Usman sahabbai suka rika dora hannu suka rika dora hannayensu shine manzo Allah yake cewa anan Allah yake cewa yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana sama hannayensu wa ya faɗi haka Allah yaya hannun shi yake yaya dora shi ba mu sani amma ya bada labarin haka kuma mun yarda wannan ita ce kaida kan sifofin Allah da sunayen shi mal yace wa yadihi wa kulli ma min nahjihi da ma duk wani abin da yake cikin jerin gwanan sunayen Allah subhanahu wataala da sifofin shi dole dan adam ya yarda wannan mal yace daga cikin sifofin shi yace wa ainihi wa sifatin nuzuli wa khalqihi fahdhar min an-nuzuli yace wa ainihi da idanun ubangiji subhanahu wataala kuma Allah tabbatar da cewa iyana Allah yake cewa wali tusna'a ala aini aka cewa annabi nuhu alayhi salatu wasalam annabi nuhu ne ko annabi musa ne annabi musa aka ce je ka wal tusna'a ala aini a gudanar da duk abin da za a gudanar Allah ce akan ido na sai ka zo ka ce a ba ido ba ake ne kulawa ake ne wa ya ce maka wannan wuri na farko ko annabi nuhu alaihi salatu wassalam lokacin da shi ma yayi wa'azi abu ya gagara sai aka kira shi cewa anisna'il fulka bi a'yunina wa wahayina ka kirkiri jirgin ruwa bi a'yunina akan idanunmu da umurzunmu inji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce kuma wannan jirgin ruwan nan tajiri bi a'yunina jaza'an liman kana tana tahiya akan idanunmu haka Allah ya ambata to kuma kai ka zo ka ce ba idanu bane ai ba anihin haka ya sai aka ce Allah ya idanu to shi tabbatar wa kai abinda ake bukata a wannan wuri kuma shine imani ga Allah wannan iya da muhimmanci kwarai da gaske al'umma da yawa sun bace yanzu magana da ake na ashaira mu'tazila da abinda ya shahi a mu'attila da sauransu duka abinda ya batar da su rishin yarda akan abinda Allah ya tabbatar wa kai shi sai suka shiga cikin rikicin da basu huta a cikin shi ba har suka bar duniya to haka duk wanda ya kulla ayo haka shi ma zai abinda Allah ya ce yana daga tabbatar mishi ya abin yake baka sani ba ba maka bayanin da zaka sani ba da ka sani taka inda aka tsaya daga kuma yake tsaya wannan wurin malai ce wa ainihi wa sifatin nuzuli ana akwai hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake magana akan yanda yake tabbatarwa ubangiji subhanahu wataala da idanun shi ma lokacin da yake magana akan abin da ya shahi ad-dajjal dujal da bawushi yake cewa daga cikin sifofin shi da manzon sallallahu alaihi wasallam ya ambata saboda sharru ghaibin yuntazar shine mafi sharrin abinda bayyana wanda ake jira shine dujal duk wani imanin da bai wani rabo-rabon imani ba abinda zai hana ya bi dujal manzon ya ce zai bayyana har a saman minbari sai an fasa bayanin shi tare ba san komai akan shi ba ana cikin haka kawai kwatsam sai du to faɗi dan yazo wannan lokaci ne wanda ubangiji subhanahu wataala ya amshira yau muka himu ga wannan lokaci saboda waqtul mihan lokaci ne na jarrabawa ba na wasa ba duk wata jarraba da kake ji yanzu suna ce zai zo a cikin yanayin da mutane suna dakon jiran ruwa an shiga fari dabbobi suna mutuwa mutane suna mutuwa saboda yunwa zai zo ce masa kawai kalle ta haka ya ce mata iruwa kawai ta iruwa ba girgije ba kullu ka duba yau duk wani abin da bai ta kara kada ba zai samu tare su bar musulunci ana yi da yawa da sunan sihiri da sunan malamta da sunan wane to idan irin wannan ya zo wanda zai kalli sama ya ce ta yi ruwa ya ce ta tsaya babu wani a ana wani tsawa a hankali da kawai da ce mata cak tsaya kawai tsayawa za ta yi kuma in ya zo gonakin ku ya ce kawai hatsi ya huto ko dawa ta huto ko gujiya ya huto ko mi ya huto kai tsaye kuma ku girba haka zai zo abin da ya shahi ruwa ruwan da yake cikin ƙasa da ruwan da yake saman doron ƙasan da ruwan da yake sama duk Allah zai sakhara shi ya bashi daman da in yi umurnin a tabbatuwa zai yi to kai yanzu a wannan lokacin imani in ba da ƙiƙin imani ba imani na kirki ba jabun imani ba rabo-rabon imani wallahi ba wanda zai tabbata illa man rahima rabbuka wa qalilum ma kuje da shi makwantai ka da ka nuna mishi kabarin babanka ya kira sunan shi ya huto daga cikin kabarin ko manzo Allah ya ce iya da wata iya da aljanna duk wanda ya shiga aljanna dujal to ba zai shiga ta Allah ya kira mutun ya sabke wuyan shi kuma ya kira sunan shi kuma ya tashi duka Allah zai sakhara mishi wannan me yasa li yamiza Allahul khabisa min at-tayyib Allah ya tantance masu imani a gwada masu imani da kirki da wanda suke rabo-rabon imani to in ba addini ka karanta ba za ka tsira da taimakon Allah subhanahu wataala sai zama to dama addini ba karanta ba bal hasali ma kana ga irin waɗannan abubuwa su ne ma addinin daga an ce ga wani mai tsubbu ya zo ko mai sihiri ya zo a ce an yanka guda ne ka ga mutane suna tururuwa suna zuwa gidan shi maza da mata kowa buƙatar shi yake so ta biyu to dujal din yazo abin da zai yi kenan kuma lokacin da zai zo zai shi wannan lokacin da muke cikin gurbacewa to manzo Allah yana bada labari na sharru ghaibin yuntazar da ya bada labarin dujal tun da sahe da manzo Allah da ya hau munbari yake fafatawa aka zo sallar azhar aka tsaya aka yi sallah ya sake ƙarya sama munbari yake bayani aka yi al'asr ya sake komawa sai faɗo ranar manzon Allah ya ƙara bayani kuma duka bayani ake akan dujjal to kaga karatu ne mai zaman kanshi ka san menene ko me yasa gaba da haka wajibi ne mutun ya yarda ya sakankance a cikin zuciyar shi ba me yi sai Allah in kaga an yi Allah ne in ba ai ba kuma Allah ne bai sa ai ba in ba wannan irin wannan imanin gare ka ba na Allah shi yake badawa shi yake hanawa shi ne in kaga wani anhwani ya samu wani Allah ne in kaga sabani shi ya samu wani Allah ya tabbatar miki da haka ya koma wajen Allah yayi miki in ba wannan kai da shi ba kake ga cewa ai su wani suna da kaza wani yana da kaza to wallahi ba abin da zai hana ka halaka kuma ka kare rayuwarka gaba ɗaya wajen bibiyar duniya da karantar duniya baka san karatun addini baka san karatun hadisi ba to me zaka tsira ba abin da zaka tsira to anan manzo Allah yake cewa ku saurara daga cikin sifofin shi dujal yake cewa illa annahu a'war shi dujal a'war ne daga ce a'war shine abin da yake iru daya idan shi idanun guda biyu gare shi dayan ya tsiyaye bayya aiki dayan ne yake gani da shi haka dujal yake to kaga anan ma in wannan abubuwan da yake yi ne har mutumin da ya mutu za a tado ya gyara idan shi daya ya ce wa inna rabbakum laysa bi'awa ku sani cewa ubangijinku ba ido ɗaya bane ba kaga anan manzon Allah ya tabbatar da mi ya tabbatar da ido ga Allah subhanahu wa ta'ala duraka malai ce wa ainihi wa sifatin nuzuli da siffa kuma ta annuzul sabkowa ya tabbata a cikin hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal lailatin ila sama'id dunya dukkan daren Allah Allah mai girma da buwaya yana sabkowa saman duniya sai kaji amma Allah waje ko kuma an ce Allah kaza duk mutumin da zai soki irin waɗannan dalilan da sun tabbata manzon Allah ya faɗi kai tsaye kana sukan manzon Allah ne kuma kana wasafta shi da cewa bai san addini ba ko bai san harkar addini ba matsala ne mai girma matsala ce kullal lailatin akon wani dare ila sama'id dunya zuwa ga saman duniya hatta yabqa sulusal layl hina yabqa sulusal layl a lokacin da kashi ɗaya cikin ukun dare ya saura ya kulu Allah yana faɗan cewa man yad'uni wa zai roke ni fa astajiba lahu in amsa mushi kowane dare man yas'alni wa zai tambaye ni man yas'aluni fa a'tiyahu wa zai tambaye ni in bashi man yastaghfiruni fa aghfira lahu wa zai nemi gafara na in gafarta mushi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka a cikin hadisi ingantacce dole ne wajibi ne a gare ka kai imani to shine malai ce ana wa ainihi wa sifatin nuzuli da siffar sabkowa ga Allah subhanahu wataala da zawwa da Allah yake yi kuma ya tabbatar da haka a cikin alqurani mai girma waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa sai su ce ba ubangijin bane zo umurnin shi ne zo ina hujja ina dalili babu tawili da tafsirin kai haka wajibi ne mutum ya tsaya daidai inda ka tsaya shi malai ce wa khalqihi wa khalqihi fahdhar min an-nuzuli wa sifatin nuzuli yake cewa wa khalqihi sannan kuma da halitta sifa ta halitta ubangiji subhanahu wataala shine mahaliccin kowa da kowa dole ka tabbatar da wannan ga Allah subhanahu wataala shine Allah yake ce anan malai yake cewa wa khalqihi kenan da halittan da yayi Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shine mahaliccin komai Allah ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah inda zaka tambaye ka hurai wai waya halitta samai da kasai zasu ce maka Allah ne kenan halitta babu wanda yake yin ta'amba Allah subhanahu wataala ba wallahu khalaqakum wa ma ta'malu Allah ya halitta ku da abin da kuke aikatawa hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-samai wal ardi wai akwai wanda ba Allah ba wanda zai iya wanda zai halitta hal min khaliqin shin akwai wani mahalicci ghayru Allah wanda ba Allah ba wanda zai arzuta ku daga samai ya arzuta ku da kasai babu in ba Allah subhanahu wataala ba Allah ya ce am ja'alu lillahi shuraka a khalaqu ka khalqihi wai waɗannan gumakan da aka sa ake kwatanta su da Allah wai sun yi halitta ne irin halittar Allah subhanahu wataala ba su yi ba da haka Allah shine mahaliccin kowa shine mahaliccin komai to shine malai anan yake cewa wa khalqihi yace fahdhar ka kiyayi minan nuzuli sabka daga kan irin wannan tafarkin da aka karantar da kai wajibi ne kai rarrasu kai imani da su gaba daya malai ce fasairu sifati wal af'ali sauran sifofin Allah da ayyukan Allah subhanahu wataala qadimatun lillahi daddu ne tun fil azal yake cewa zil jalali Allah ma'abucin daraja da daukaka lakin bila kaifin wala tamthili raqman li ahli zayghi wat ta'dili lakin amma zaka tabbatar wa Allah waɗannan sura da sifofi bila kaifin ba tare da ka ce ba yaya wala tamthilin ba tare da ka ce ba kamar kaza ragman malai yake cewa ya ci hancin su ya ci ƙasa suwa li ahli zayghi ma'abutan karkata suka bar abin da ya shafi karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan su ba su a faɗi haka ai aka faɗi ko kuma su kayyafa abin ko kuma su masalashi to wannan duka ba za a yi kode daga cikin su ba ba kaif ba tamsil babu yaya babu kuma kaman kaza ne laysa kamithlihi shay'un sai ce huwa samiul basir malai ce raqman li ahli zayghi kama abuta karkacewa hanyar daidai wata adili da suke wohintar da sifofin Allah da sunayen shi malai ce mu abinda muka yi imani da shi shine dukkan sunan Allah da siffar Allah numirruha kama atat fi dhikri numirruha muna tabbatar da ita kama atat kaman yanda yazo fi dhikri a cikin alqur'ani mai girma a cikin hadisi da saman Allah ingantattu yace min ghairi ta'wilin wala wa ghairi fikrin ba tare da tawili ba kuma sannan ba tare da shiga zirhin tunani ba a ce ai siffar Allah kaza ake so a gano wani ya shiga halwa ku dan jira an ya huto za ku ji gamsasshen bayani a gamsasshen bata ne zai sa ku ba bayani bane zai muku kenan babu wani abucin tunani a ce ai wannan ai mufakkir ne wanda kuma shine batar da mutane ce wani ai karshe ne wajen tunani a ba sun tunanin ka malai ce wa yastahilu al-jahlu wal 'ajzu kama قد استحال الموت حقا والعمى ويستحيل سنن كما بايا تنتنتا بي تبتوبا الجهل كدنغناوا الله جاهلتي والعجز كو كجنغناوا الله كاساوا كما قد استحال كما ريدا كما بزي يو با كجنغناوا الله الموت متوا حقا ودان سوني بياني نا غسكيا مالكي تشوا والعمى حقا كما بزا كجنغناوا الله مكبتا با yace wa huwa samiul basir me ji ne me gani ne malace fa kullu nafsin qad ta'ala allah dukkan wata tawaya qad haqiqa ta'ala allah allah ya girmama akan shi anhu kenan bayan zai ka jingina wa allah duk wani abin da yake nan a ƙasa ne malace fa ya bushra liman walahu albushirin duk mutumin da ya nuna soyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda ya dogara ga abinda Allah ya faɗi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin hadisi ingantacce to wannan mutumin albushirin shi akan cewa ya shirya to waɗannan su ne bayanan da malami akan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala kata taƙaitaccen bayani duk siffar Allah da sunan Allah ba a samu su a ko'ina sai a cikin alqur'ani sannan kuma a cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan duk wani bayanin mai bayani ko ba zai iya yin wani bayanin da zai gamsar da al'umma ba cewa ga wannan sunan Allah ne amma babu a Qur'ani babu a hadisi ko kuma a wannan siffar Allah ce amma babu a Qur'ani babu a hadisi to wannan abin ka huta daga bayan shi abin da ya tabbata a cikin Qur'ani da hadisi kai aiki da shi saboda dukkan bauta da za a yi ga Allah subhanahu wataala ana bin Qur'ani ne da hadisi akan fahimtar sahabbai imana ba wani mutumin da zai iya zauwa da wani abin da yake gani akan ra'ayin shi ko akan tunanin shi ko kuma akan hangen nesan shi ko a makamancin wannan a addini ana daukan shi a cikin Qur'ani ana daukan shi a cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah shi da mu karantarwa da yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah